Gatar mawaka ta Freedom wato Freedom Meko Award a karo na biyu ya samu halartar mawaka kimanin 72 ne suka samu damar shiga gasar inda mawaka 16 suka samu damar zuwa matakin ƙarshe wato final. A cikin mawakan 16 mawaka 4 na bangaren nanaye da fadakarwa sannan mawaka 4 kuma ke bangaren nishadi zalla yayin da bangaren gambaran zamani wato hip hop aka samu mawaka guda 4 bangaren fadakarwa da kuma nishadantarwa sannan 4 a bangaren nishadantarwa zalla. Sannan a duk wannan bangaren na waɗanda suka zo mataki na ƙarshe mawaƙiya ɗaya ce ta ciri tuta wajen fafatawa da mawaƙa maza wato mawaƙiya Kunzi Shak ce ke tsakanin mawaƙa na hip hop a matakin fadakarwa. Ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan Hausa da ya halarci taron don sanya ido wato Ado Isa Gwanja ya ce yana da kyau kafafen yaɗa labarai su dinga shirya makamanciyar wannan gasa don ƙarfafa mawaƙa gwiwa.
Yana da kyau kuma yana da amfani. Dalili in an san Aliyu ta an san Nazifi Asinane an san Usaini Danko an san Biliyo an san Samusu Breaker akwai da yawa mawaƙan kuma da ba a san su ba sai ta irin wannan hanyar suke zuwa su nuna kansu a gansu har a ciro da su anan ake kulla alaka anan ake kulla mu'amala ta aikaza 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 har ta kai ga an kai gaske irin haka yana mana wahala mu anan amma yiwuwarsa da ya fara yanzu wata rana za a wuce matsayin da ake insha Allah.
Shi ma wani jigo a bangaren hip hop wato Bello Ibrahim wanda aka fi sani da Billy O shi ma cewa gwamnatoci da malamai ya cewa ya kamata gwamnatoci da malamai su shigo cikin harkar mawaka domin tsaftace masana'antar.
Wallahi wannan gasa ta yi kyau saboda alhamdulillah an yi lafiya kuma Allah ya da an tashi lafiya ne an tashi lafiya ga sharrin magarba ta yi kuma komai yana tafiya daidai kuma nan ya yi kyau wajen mata daban kuma wajen maza daban kuma wakan sun yi su sa sutura mai kyau ko ta wannan na ji daɗi sosai kwarai da gaske Allah ya ba mai rabo sa'a. Bayan fito da su kuma idan gwamnati tana shiga ko malamai suna shiga to za ta tsaftace saboda idan aka bar yara su yi abu to dole komai zai iya faruwa. Shigan gwamnati ko shigan manya yana kawo abin ya zama da tsafta shi ne kawai. A hankali shi ne muna da kamfanonu a arewa da yawa amma ba sa komai a game da irin wayan nan amma a kudu za ka suna ta yi suna tallafa a ƴan uwansu amma mu ba a nan arewa ba a yi shi ne kawai abin da zan ce.
Mai gayya mai jama'a shugaban kwamitin shirya gasar Freedom Meko Award Nura Bello wanda aka fi sani da Bill Nur ya ce ya ji daɗin yadda mawaka da dama suka ba da haɗin kai wajen tabbatar da wannan gasa.
To wannan dai gasa ce ta mawaka da aka haɗa kamar yadda muka saba yi da shekara mun fara wacce shekara wannan shekara gasa muna yi a nan Trinity. Yau ranar ƙarshe ce mawaka dai su suna ta yi suna ta yi kuma insha Allah za mu kammala amma sakamako ba yau za a faɗa ba sai ran Lahadi mai zuwa a Freedom Radio za a faɗa wannan sakamako kuma yadda aka saba. Mawaka 71 suka shiga wannan gasa aka ranga ta cancewa aka tace haka suka rasa kwatsa ne suke yi yanzu to shine abin da ake cikin yanzu suna kokari sosai za ga mutum ba san shi ba amma in aka zo aka ji shi a nan gurin sai ga su kansu mawaka suna cewa kai wannan yaron nan gaba zai zama wani abu kaga alkhairi.
Gasar dai zai dauki nan da mako guda kafin a bayyana waɗanda suka lashe gasar. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.